الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan Juma'a da akira shekara ta 2438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan uku shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahis ilmin usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul na الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى kafin darasi ne ubada shi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar wuce addu'a farai ko mahaifi ne ko mahaifiya haka za ka yi masa wannan addu'a misali kamar ka ce Allahumma ghafirli wali abi ko kuma Allahumma ghafirli wali abi wa aqibni minhu uquba hasana farai addu'ar da idan musiba ta mutuwa ta samu mutum makusancin sa ya mutu to haka ya dace yayi wannan addu'a kamar yadda Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an mahaifi ne Allah ya masa rasuwa ko mahaifiya ko da ko dan uwa ko mata ko miji ko mamaye makusancin ka dai in Allah ya masa rasuwa haka za ka yi wannan addu'a Allahumma ghfirli wa lahu ya Allah ka gafarta min ka gafarta masa wa aqibni minhu uquba hasana ya Allah ka mai min da kikkiawan karshe wato game da shi na'am kace addu'a ta buda sallah ta kai kusan nau'i 7 zuwa 8 wanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kuro waɗannan addu'o'i ɗaya bayan ɗaya a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi an gane ko addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wato idan kafin ya fara karatun sallah kenan bayan yayi takbiratul ihram kuma kowace zauna take da gindin kanta in ka iya so abin da ya dace yau da gobe a ringa dan cancanzawa tare da cewa akwai masu tsawo wanda galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi su ne a cikin nafilfilin sa na dare amma ba su ke banta ba da nafilfilin daren koda a sallah ta farilla ce akan iya yi wanda tafi gajarta tafi sauki daga cikin su ita ce wannan subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk na'am to in kamar ta fuskar tunatarwa ne kamar me sajida za a aika ma mutum cewa jumu'atun mubaraku mubaraka ma'ana ko kuma yawm jumu'atin mubarak yini jumu'a ma'abucin albarka in domin a tunatar da kai muhimmancin wannan rana cewa rana ce ta idin musulmi tare da cewa akwai abubuwan da aka sunnanta mana na daga cikin su yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta fuskar haka ne wannan ba matsala bane tunatarwa ne arin tunda ba wani sabon abu bane ba aka zo da shi ma'ana kamar tunatarwa ne yau ranar Juma'a ce kenan in ma ka dan manta to an fadakar da kai kenan yini ne wanda yake ranar Idi ce wanda kuma akwai abubuwa waɗanda aka sunnanta na daga cikin su shine yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na
wani da ta ce wanda ke tahayya ala salam amma in tahayya ala salam har ko a bangaren dama nabi shi ma bangaren hagu
a hayya ala salah a bangaren dama zaka yi ta su biyu ka juya kanka kenan bangaren dama tare da cewa gangan jikinka gaba daya yana mai fuskantar alqibla sannan sai ka juya fuskarka bangaren hagun ka ce hayya ala falah su biyu ba hayya ala salah su daya a dama daya a hagun hayya ala falah daya a dama daya a hagun a'a hayya ala salah su biyu a bangaren dama hayya ala falah su biyu a bangaren hagun haka ya tabbata a cikin nassin hadisi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin fasalin da ke bayani game da wato fiyayyen wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine Abubakar Allah ya kara masa yadda kenan in ana neman khatamul awliya'i to daga ka zo kan Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ka taka mulki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya bai bar ba wani fiyayye a ban kasa wanda kuma har zuwa kiyama babu wanda zai tunkari fagensa sama da Abubakar an gane ko domin Ubangiji ta'ala shi ya bada shaida game da abin da ke cikin zuciyar Abubakar kuma haka manzonshi sallallahu alaihi wasallam wato ya bada shaida ya jinjina ma Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda na daga cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku san da cewa Ubangiji ta'ala ya maida bawansa manzonsa Ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne cewa yake cewa inna Allah takhazani khalila kamar takhaza Ibrahim khalila yace ku san da cewa Ubangiji na ya maida ni a matsayin badadin sa nake kamar yanda ya maida bawansa manzonsa Ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratul nisa watta khaza Allah Ibrahim khalila manzo Allah sai yake cewa walau kuntu muttakhiban khalilan minan nas lattakhastu Abubakar khalila manzo Allah yace inda a ce zan maida wani a matsayin badaki yake nawa daga cikin mutane manzo Allah yace wallahi da na maida Abubakar shine badaki na sai manzo Allah yake cewa sanidi in uwantaka ta musulunci da abuta da yi mun ita kadai ta wadatar kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana fiyayye daga cikin wannan al'umma gaba ɗayan ta shine Abubakar Allah ya kara masa yadda inda akwai wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai rike shi a matsayin cewa badadin sa ne to da Abubakar shi to dan haka shine anan malam yayi fasali na musamman wanda ke nuna cewa fiyayyen al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine Abubakar Allah ya kara masa yadda wanda ke biya masa shine Umar na ukun su shine Uthman Allah ya kara masa yadda na hudun shine Aliyu Allah ya yadda da shi wannan a aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yanda jerun su yake a wajen khalifanci to haka a wajen daraja an gane ko haka suke kenan farko Abubakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali Allah ya kara musu yadda shine malam sai yake cewa da bayani game da ambata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kyawawan wato ayyukansu da dabi'unsu da halayensu sannan da kamewa game da duk abin da yake na rashin dadi abin da ya gudana tsakankaninsu na rashin zuntuwa ya zama wajibi akan duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama in dai mu'mini ne to ya kame harshensa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka ambace su sai da kyakkyawan ambato duk wani abu wanda yake na rashin kyau na rashin zuntuwa wanda ya gudana game da su to ya zama wajibi mu kame harshen to shine bayan malam ya zano mana wato su waɗannan khalifofi guda hudu wanda dukkan su a takaice bayani ya gabata akan su bakin gulgudo kenan shine insha Allah darasi ne yau kenan cikon bayani ne kenan akan darasi da ya gabata ba laifi kenan muna iya riru baitukan sannan mu dasa darasi ne yau qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ba'da qul khalifatu ash-shafiq ni'ma nakibul ummati siddiq zaka rafiqul mustafa fil ghari shaykhul muhajirin wal ansari wa huwa alladhi bi nafsihi tawalla jihada man anil huda tawalla banihi fil fadli bil utiyabi الصادق الناطق بالصواب عني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الهلم والحياء بغير مين بحر العلوم جامع القرآن من مستحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارك وكل خب رافضي فاسك من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما فستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة فستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عن ما جرى بين هموم فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مصاب وخطؤهم يغفره الوهاب Malam Allah ya ji kansa na fada bayan kenan bayani game da abin da ya shafi Aliyu Allah ya kara masa yadda wanda shine cikon na hudun a wajen khalifanci haka a wajen daraja wato sannan malam na fada fasiddatul mukammiluna al-ashara malam yace sannan sai guda shida al-mukammiluna al-ashara wanda shidan sune wato cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna tun suna raye kamar yanda wata hadisi yake cikin wato as-sunan na al-imam at-tirmidhi daga abdurrahman ibn al-akhnas wato ke fada cewa wani lokaci ina cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara rajulun ali radiyallahu anhu sai aka samu wani mutum ya ambaci ali Allah ya kara masa yadda amma tare da cewa akwai wani nau'i wanda yake na aibantawa a cikin ambatan da yima ali kai tsaye wato inji abdurrahman ibn al-aknas yace fa qama sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe a cikin taron jama'a a nan masallacin yace ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni samituhu wa huwa yaqulu yace wallahi ina shaidawa ina tabbatarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da kunni na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada yana cewa ashratun fil janna mutum goma yace gaba ɗayan su ɗan aljanna Sayyid Ibn Zayd sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallama fil janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aljanna sai yace wa Abu Bakr fil janna yace Abu Bakr ma dan aljanna ne wa Umar fil janna yace Umar shi ma dan aljanna ne wa Uthman fil janna yace Uthman shi ma dan aljanna ne wa Ali fil janna yace shi ma Ali dan aljanna ne wa Talha fil janna yace Talha ibn Ubaydillah shi ma dan aljanna ne sai yace wa Zubair ibn al-Awwam fil janna Az-Zubair ibn al-Awwam shi ma dan aljanna ne wa Sa'ad ibn Malik fil janna Sa'ad ibn Malik shine Sa'ad ibn Abi Waqqas yace shi ma dan aljanna ne wa Abdurrahman ibn Auf fil janna yace Abdurrahman shi ma dan aljanna ne sai yace walau shi'itu la samaitu al-ashira na sannan sai yace wa Abu Ubaida fil janna duk da cewa Abu Ubaida a waccan riwaya ce ta daban wanda shi a wannan ya zanu kenan farko yace Annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku shine a kenan cikon wancan wa Abu Ubaida ta fil janna Abu Ubaida shine Amir ibn al-Jarrah yace shi ma dan aljanna ne sai yace walau shi'itu la samaitu al-ashira yace inda na ga dama yace da na ambata muku na goma a lokacin nan jama'a sai suka ce masa man huwa to wane ne cikon na goma fasakata sai ya ja bakin sa ya kyale suka saki nana ta masa wane ne na goma sai ce Sa'id ibn Zaid kenan shi kanshi to waɗannan goma a lokaci guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu su gaba ɗayan su yace ɗan aljanna kenan in ka fitar da wannan hudu na farko kenan a goma a jere suke haka kenan mataki mataki ne ko mu ce matsayi matsayi ne na daraja Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shine na farko sannan Umar nabiya masa sannan Uthman sannan Ali dan Abi Talib sannan Talha ibn Ubaydillah bayan Talha sannan sai Az-Zubair ibn al-Awwam bayan Az-Zubair ibn al-Awwam sannan sai Sa'ad ibn Malik Sa'ad ibn Malik kenan shine Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan sai shi da ya kyale kansa sai a karshe shi shine na cikon wannan kin na takwas kin Sa'id ibn Zaid sannan sai wato Abdurrahman ibn Auf shine na tara sannan sai Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah waɗannan goma gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya ya tabbatar mana da cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne sanin cewa wani ɗan aljanna ne baya kasancewa sai ta hanyar wahayi ake sanin wato tabbacin dan aljanna kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sako ne yake isarwa a madadin ubangijin shi subhanahu wataala dan haka anan wahayi ne Allah ya masa cewa ya bayyana ma al'umma waɗannan gumar gaba ɗaya su yan aljanna ne dan haka amma kasancewar wanda aka ba su albishir da gidan aljanna ba su takaita ba akan waɗannan goma waɗannan goma su a jimlice ne a lokaci ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari amma akwai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kaga Bilal Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaidar cewa dan aljanna ne a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na shiga aljanna duk lungun da na sha manzon Allah yace sai na ji karin takalman Bilal a gabana manzon Allah sai ya tambayi Bilal yace bima sabaqtani ila aljanna yace da menene ka rigaye ni shiga aljanna ma'ana duk inda na sha kwana a cikin gidan aljanna sai na ji karin takalman ka gabana Bilal yace ya rasulullahi ni ko dare ko rana idan arwallata ta warware to nakan je in jaddada kuma sai na yi raka'a biyu ita ce sunnatul wudu manzon Allah yace to da sababin haka ne kaga wannan shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ga Bilal cewa dan aljanna ne haka kuma Khadija Allah ya kara mata yadda ubangiji ta'ala ya turo Jibril alaihi salam ya isar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama sakon cewa Allah ya gina mata wani gida na musamman a aljanna haka irin su Ukasha ibn Mihsan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin mutum 70 daga cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su Ukasha ibn Mihsan Allah ya kara masa yadda ya tashi ya miƙe yace ya rasulullahi ud'ullaha li an yaj'alani minhum yace ya rasulullahi roƙa mun Allah ya sanya ni daga cikinsu manzon Allah yace anta minhum kana daga cikinsu kaga shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ga Ukasha cewa dan aljanna ne haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda a hadisi ingantacce yake fada ga almajirinsa Sa'id ibn Jubair ko kuma amana Abba ibn Abi Rabah yake cewa kana buƙatar in nuna maka mata ƴan aljanna da idan ka ganta yace kwarai ina da buƙata yace to wannan bakar bai wai yace wata rana ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ina da matsala rashin lafiya ta falfadiya ta dame ni manzon Allah yace in kin so ki dau haku tace ya rasulullahi roƙa mun Allah ya yaye mun wannan rashin lafiya manzon Allah yace mata in kin so ki dau hakuri amma sakamakon ki aljanna a gobe kiyama ki ci gaba da zama da rashin lafiya sakamakon ki aljanna a gobe kiyama tace ya rasulullahi zan dau hakuri tace amma fa matsala ta in cutar ta taso mun to al'aurata ta kan bude tace ya rasulullahi roƙa mun ubangiji na koda cutar ta motsa to kada al'aurata ta bude manzon Allah ya mata addu'a wannan mata shine Abdullahi dan Abbas yace in kana so ka ga ƴan aljanna da idanka to kallo wannan matan to dan haka abinda muke so mu gane cewa wani dan aljanna ne wannan dole sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar wahayi nasi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda nasi na alqur'ani ya tabbatar mana cewa matar Fir'aun ƴan aljanna ce kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa daraballahu masalan lillazina amanu ra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmiz zalimin to shine anan kinan malam ya zano su yace fasittatul mukammiluna al'ashara yace sannan sai shida waɗanda su ne wato cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna wanda kowane ɗaya daga cikin su wannan akwai hadisai waɗanda sun wuce a lissafa waɗanda na nuna wato matsayin darajarsa kamar yanda wato a cikin hadisi na cikin sahihul bukhari daga Abu Usman wato annahadi yake cewa lam yabqa ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd tilka al-ayyam allati qatala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gairu Talha wa Sa'ad yace ba wanda ya rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu yake yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ranar da aka ringa tarwatsa musulmi irin sai ranar yakin Hunayn da irin ranar yakin Uhud in ba Talha ba da Sa'ad ibn Abi Waqqas jama'a duk sun tarwatsa sun juya baya da gudu amma waɗannan sun ja daga suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisi wato na cikin sahihul bukhari riwaya ta qais ibn abi hazim yake cewa naga wato hannun Talha ibn ubaidillah wato wanda ya ringa kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake halbu kibiya ana kawo sara yace hannun wato ya shanye hannun shi yasa yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yaki lokacin da ake halbu kibiya da sauran abubuwa wanda yake na makamai yace wannan hannu yace wallahi na ganshi da ido na hannun ya shanye to waɗannan duka wannan yana nuna mana matsayin su na daraja irin yanda suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya haka kamar yanda abin da ya shafi kuma shi Az-Zubair ibn al-Awwam kamar yanda Jabir ibn Abdullah ya rawaito hadisi na cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin wannan ghazwatul ahzab shine ghazwatul khandaq manzon Allah yake cewa wa zai je ya leka ya binciko min labarin waɗannan jama'a da suka zo manzon Allah yace wa zai je ya leka ya zo min da labarin su wanda taron dangi ne aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa wanda Yahudawa wato da mushrikan Makka da sauran dukkan wasu kafirai suka yi haɗin gwiwa suka zo suka zagaye birnin Madina kwana da kwanuka to manzon Allah ya tambaya yace wa zai je ya leko mun waɗannan jama'a ya yi mun rahoton su Az-Zubair ibn al-Awwam yace ni ya manzon Allah manzon Allah ya sake faɗa wa zai je ya leko a cikin jama'a gaba daya Az-Zubair yace ni zan tafi ya manzon Allah sai da aka maimaita kusan su uku manzon Allah ya maimaita su uku yana daga hannunsa yana cewa shi manzon Allah sai yake cewa inna li kulli nabiyyin hawariyan hawariyan yace kowane annabi wato yana da tatattun mabiya waɗanda ba gudu ba ja da baya kenan yan akashin tsohuwa akan daudawarta sai yace wa hawari yace Az-Zubair yace tatattun mabiyina yace shine Az-Zubair ibn al-Awwa so uku manzon Allah yana faɗa ba wanda ya daga hannu daga cikin jama'a in banda shi haka hadisi na cikin sahihul bukhari da sahihul muslim riwaya ta abdullahi ibn shaddad ke faɗa cewa naji ali Allah ya kara masa yadda na faɗa ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abawaihi li ahadin ghayra sa'd ibn malik fa innahu ja'ala yaqulu lahu yawma uhud irmi fidaka abi wa ummi Aliyu Allah ya kara masa yadda yace wallahi babu dide da mutum daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba hada mahaifinsa yace ya fanshe shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa yace in ba Sa'd ibn Malik ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu a ranar yakin Uhud yana fada ga Sa'd ibn Abi Waqqas yana cewa halba fidaka abi wa ummi manzo Allah yana cewa na fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata yana faɗa ga Sa'd ibn Abi Waqqas ba wanda manzo Allah ya taba cewa na fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata in ba Sa'd ba manzo Allah ya hada masa guda biyu sai dai in ma yace fidaka abi ko kuma yace fidaka ummi amma ba wanda manzo Allah ya taba cewa fidaka abi wa ummi ma'ana zan iya fansar ka da mahaifina da mahaifiyata in ba da su danna fanshi rayuwarka in ba Sa'd ibn Abi Waqqas to shine anan kenan malam yin zanu waɗannan sahabbai guda goma kenan anan abinda muke so mu gane yanda wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke a wajen daraja kenan farko waɗannan hudu Abubakar Umar Usman Ali waɗannan hudu sannan kenan waɗanda ke biya musu sannan sai waɗannan shida kin bayan waɗannan shida malamai suka ce sannan sai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin waɗanda suke marigayen farko a wajen karbar musulunci mu'minai na farko kenan waɗanda suka karbi musulunci waɗanda suka musulunta kafin a kaura zuwa Madina sune as-sabiquna al-awwalun kenan duk wanda yake cikin wannan layi to sune kuma zaka jero su kenan bayan kenan bayan waɗannan goma sannan kuma sai wato al-ansar sune mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai waɗanda suka halarci yakin Badar bayan kenan sai waɗanda suka halarci yakin Badar domin waɗanda suka halarci yakin Badar adadin su 313 ne wanda gaba ɗayan Ubangiji subhanahu wata'ala yace su aikata iya abinda suka so ya gafarta musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan shaida lokacin da aka samu labarin cewa wanda ya rubuta takarda ya aika ma mutanen Makka ya tuna asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake nihin kai musu dauki wannan sahabi nashi wanda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana sura ta musamman ita ce wannan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bude takarda aka ga gaya sanya hannu wannan sahabi ne wato Umar Allah ya kara masa yadda sai yake cewa ya rasulullahi ba ni izini na sari masa wuya manzon Allah sai ya ce kyale shi ya Umar yace baka san da cewa Allah ya tsinkaye duk waɗanda suka halarci yakin Badar Ubangiji ta'ala yace musu i'malu ma shi itum fa bal gafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so Ubangiji ta'ala yace na gafarta muku to dan haka malamai suke jero kenan waɗanda suka halarci yakin Badar kenan sune kuma suke biyowa baya a wajen daraja bayan su sannan kuma sai waɗanda suka halarci yakin Uhud waɗanda suka halarci yakin Uhud su ma domin Ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi wanda yana yabansu kuma a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce duka yaran ya gafarta musu ya musu rangwamen dukkan wani kuskure nasu da ya gudana sannan bayan su sannan kuma sai waɗanda suka tabbata wato a ghazwatul ahzab shine ghazwatul khandaq wanda kasancewar ghazwatul khandaq yaki ne wanda yake mai tsanani ga muna ga yahudawa ga mushrikan makka ga munafikai na cikin madina da sauransu dukkan su sun zo sun yi hadin kai yaya za a yi a gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa to waɗannan waɗanda suka tabbata a wannan ghazwatul ahzab to sune suka biyo baya a wajen daraja sannan bayan su sannan sai ahlu bai'ati ridwan waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya wanda kamar yadda Jabir Allah ya kara masa yadda ya rawaito su 200,000 wanda Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ya yarda da su ya amince musu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah yayi kansa yace ita yarda sifa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin sifofinsa duk wanda Allah yace ya yarda da shi to Allah ya san me yake cikin zuciyar shi ya san kuma akan abin da zai bar duniya domin duk wanda Allah ya yarda da shi bayan haka Allah ba zai yi fushi da shi ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa duk wanda yayi mubaya'a karkashin wannan itaciya ba zai shiga wuta har abada lan yalijan nar man baya'a tahta ash-shajara yace duk wanda yayi mubaya'a karkashin wannan itaciya manzon Allah yace har abada ba zai shiga wuta ba sannan bayan su sannan sai waɗanda suka yi hijira wato kafin Abu da Makka da yaki waɗanda suka yi hijira kafin a buɗe Makka da yaƙi ita kuma Makka an buɗe ta da yaƙi a shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda kenan suka yi hijira kafin a buɗe Makka da yaƙi sannan suka yi jihadi sannan bayan su sannan sai waɗanda kuma bayan an ci Makka da yaƙi wato suka yi hijira sannan kuma suka yi jihadi sune suka biyo baya a wajen daraja dan haka wannan wato mataki ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu sahabin da duk ya hada waɗannan darajoji gaba ɗaya yanzu misali in ka dauki su Abubakar da Umar da Usman da Ali suna cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sannan kuma suna daga cikin waɗanda suka halarci yakin Uhud sun halarci yakin Badar kuma suna cikin waɗanda suka tabbata a ranar kenan ghazwatul khandaq sannan kuma suna cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan itaciya kuma su ne waɗanda suka yi hijira suka yi yaki kafin Abu da Makka da yaki sannan haka bayan an ci Makka da yaki kenan zaka samu wani ya hada dukkan waɗannan darajoji daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan kenan malam ya zano su sannan sai ya ce wasa'iru sahabil kiramil barara sannan wato da sauran sahabbai al-kiram waɗanda suke masu daraja al-barara masu tsantsar biyayya ga Allah da manzansa domin lafazin al-barara jam'i ne na bar idan aka ce bar wanda yake mai matukar biyayya ke domin suna da matukar da'a ga ubangijinsu subhanahu wata'ala wato da manzansa sannan sai ya ce wa ahlu baitil mustafa al-athharu sannan sai iyalin wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato al-athhar waɗanda suke tsarkaka ma'ana ubangiji ta'ala ya tsarkake su hissan wa ma'ana kwata kwata babu wani datti tare da su wanda yake a bayyane ko wanda yake a ma'ananci ubangiji ta'ala ya tsarkake wato iyalin gidan manzansa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yubashirakum tadhira ubangiji ta'ala na nihin wato ya gusar mu ya tafiyar muku da duk wani datti ko iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yana nihin ya tsarkake ku tsarkakewa don haka anan malam ya musu laqabi yace wa ahlu baitil mustafa da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-athhar waɗanda suke tsarkakakku sai yace wa tabi'ihi wato da masu bin manzan mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadatul akhyar wato shuwagabanni waɗanda suke zababa kenan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato da tabi'ai da atba'ut tabi'i sai yace fa kulluhum kenan abinda muke so mu sani farko daga cikin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda za su shiga a karo na farko wato su ne waɗannan guda biyar kin ko kuma mu ce guda hudu domin wata rana kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa hadisi na cikin sahihu muslim tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata safiya ya fito wato a jikinsa wato akwai wani mayafi mai zani an gane ko wani mayafi wani katon mayafi mai zane manzon Allah ya fa ya fito da shi da ya fito sai Al-Hasan ibn Ali sai ya zo manzon Allah sai ya kama shi sai ya shigar da shi cikin mayafin kuma ja Al-Husayn sannan Al-Husayn ibn Abi Dal ibn Ali sannan shi ma ya zo manzon Allah ya kama hannun shi ya shigar da shi ciki sannan Fatima Allah ya kara mata yadda ta zo manzon Allah ya janyo ta ita ma ya sanya ta cikin mayafin sannan Aliyu Allah ya kara masa yadda ya zo shi ba manzon Allah ya ja shi ya sanya shi cikin mayafin manzon Allah sannan sai ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yuqahirakum tadhira yace ku san da cewa ku iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na nihin tafiyar muku da duk wani datti da duk wata kazanta Allah yana nihi ne tsarkake ku tsarkakewa to waɗannan su ne alayi na farko daga cikin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma waɗanda za su shigo su ne matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda asali in aka ce iyali mace ita ce iyali farko kenan ko da mace ba ta da ɗa ana iya cewa iyalinka kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci matar annabi Nuhu alaihi salam cewa ba ta daga cikin wannan iyalinsa an gane ko ubangiji ta'ala ya ambaci matar annabi Nuhu cewa tana daga cikin iyalinsa wanda ubangiji ta'ala ya bada labarin cewa ita za ta wanzu a cikin waɗanda suke masu wanzuwa a cikin azaba dan haka kenan mace tana daga cikin iyalin mutum kamar yanda annabi Ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala ya faɗa shine yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt, yace innahu hamidun majid, ku iyalin gidan Ibrahim alayhi salam jinkan Allah da amincin shi ya tabbata akan kaga. A lokacin nan Ibrahim alayhi salam sai matar shi kadai ko da ba shi, amma Allah ya ambaci matar akan cewa iyalin shi. To dan haka nassi na alqur'ani shi ya tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin ahlul bait, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna wa usarrifukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sai ya ce ya nisa annabi man ya'ati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dayfayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima. Sai ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhabana bil qawli fayaquma alladhi fi qalbihi marad وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سَيَجِئُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Ayoyin nan gaba ɗaya suna bayani ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A ƙarshe ubangiji ta'ala ya cike cewa ku san da cewa ku iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ubangiji ta'ala na nihin ya tafiyar muku da duk wata kazanta da duk wani datti. Abinda ubangiji yake nihin shine ya tsarkake ku tsarkakewa. Dan haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin kenan iyalin gidan shi ahlul bayt, tare da cewa in shi'a suna fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai ba sa cikin ahlul bait, waɗannan hudun su kadai ne ahlul bait. Tare da cewa kuma yana daga cikin ahlul bait su ne waɗanda Allah ya haramta musu cin zakka, ya haramta musu cin sadaka, kenan su ne banu Hashim da banu Muttalib, irin su Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, irin su wato Ja'far ibn Abi Talib, irin su wannan Hamza, kenan waɗannan iyalin banu, wannan banu Hashim da banu Muttalib gaba ɗayan su suna daga cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda kenan suka yi imani da shi. To shine anan mallam yace wa ahlu baitil mustafa al-athhar, sai yace wa tabi'ihi, kenan da waɗanda suke bin sa, ma'ana mabiyansa sune sahabbai da tabi'ai. Sai yace as-sadatul akhyar, waɗanda sune shugabanni waɗanda suke zaba ba, kenan matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya bar duniya akan su sun guda tara ne, ko kuma mu ce matansa wato guda goma ne, kenan waɗanda kuma waɗanda ya bar duniya akan su kenan su ne guda tara. Farko dai matar shi akwai Khadija, Allah ya kara mata yadda, wanda Khadija ita ce farkon wadda ta yi imani da Allah da manzansa a cikin dukkan jama'a gaba daya. Ita ce farkon wadda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta yi imani da ubangijin da ya aiko shi. Kafin wani ya yi imani, ita ce farkon wanda ya yi imani. Kenan a cikin mata ko ka ce a cikin jama'a gaba ɗaya ita ce Khadija, kuma a ɓangaren mata ita ce farko. A ɓangaren maza kenan Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, manya. A ɓangaren yara Aliyu, Allah ya ƙara masa yadda. A ɓangaren bayi shi ne aka ce bila wannan Zaid ibn Haritha, intaccen bawa kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Khadija ta yi masa kyautar shi. Sannan matar shi ta biyu akwai Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, wanda Aisha wato ubangiji subhanahu wa ta'ala daga saman bakwai ya turo sakon ayoyi waɗanda suka kubutar da Aisha game da abin da ake jimanta da shi na alfasha a cikin suratul Nur. Wannan matsayi ne na daraja wanda Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, ta same shi, wanda ita Khadija wato matsayinta na daraja ita ma baya da sabuwa, ya wuce a lissafa, domin ta mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya, ta taimaka masa da dukiyarta da rayuwarta akan isar da sakon da yazo. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kullum manzon Allah yakan ambata Khadija, daga ayin abu kadan manzon Allah sai ya ce Khadija, har wata rana Aisha ta fusata take cewa ya Rasulullahi kamar ba ta bayin wata mata in banda Khadija yace Aisha karki manta yace Khadija ita ce ta yi imani da ni a lokacin da jama'a suka juya mun baya ta taimaka mun da dukiya ta kuma ita ce uwar iyalina har ma Aisha take faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa a yanka dabba idan aka yanka dabba aka dadda tsana mu manzon Allah sai ya aika ma wato kawayen Khadija wacce ma kawar Khadija ce a aika mata wacce ma kawar Khadija ce a aika mata sannan bayan Khadija kenan sai Aisha wannan kenan a jerin su a wajen daraja sannan akwai Ummu Salama Allah ya kara mata yadda Ummu Salama ta yi hijira ta farko zuwa kasar Habasha ita da mai gidanta Abu Salama sannan kuma suna daga cikin waɗanda suka yi hijira a karon farko zuwa birnin Madina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan mutuwar mai gidanta Abu Salama sannan akwai Zainab wato ita ce Zainab bintu Jahash Allah ya kara mata yadda wanda ita kuma daga saman bakwai Allah ya daura aurenta da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya ambata mana a cikin suratul ahzab sannan akwai Safiya bintu Huyay wanda ita Safiya bintu Huyay tana daga cikin jikokin Harun alaihi salam dan uwa annabi Musa ita ce suke maganar cewa wace mata ce wanda mijinta annabi babanta annabi dan uwan babanta annabi saboda ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan kakanta shine Harun alaihi salam domin jika ce daga cikin jikokin Harun alaihi salam shi kuma Harun dan uwan annabi Musa ne alaihi salam sannan akwai Juwairiya bintul Haris wanda ita kuma Juwairiya bintul Haris iya sarki ce na Banu Mustalaq wanda lokacin da aka je aka yaki jama'ar ta aka ribato su a cikin bayi gaba ɗaya su wato ita ce sababin game da yantar da kabilar ta gaba ɗaya a sababin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kabilar ta ta manzon Allah ya ce ya yafe musu bayan an kama su a matsayin bayi manzon Allah ya musu baiwa ya ce duka a sake su sannan akwai Sauda bintu Zama'a wanda ita ce sababin saukar da aya ta hijabi saukar da aya ta hijabi a sababin Sauda ce Allah ya kara mata yadda sannan akwai Ummu Habiba wanda ta yi hijira biyu ta yi hijira zuwa kasar Habasha sannan kuma ta yi hijira ta biyu ita ce hijira zuwa Madina sannan akwai Maimuna bintul Haris al-Hilaliya waɗannan kenan su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zano su kenan zaka samu kusan mace kusan tara kenan sai yace fa kulluhum yace dukkan su gaba daya kenan iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yace fi muhkamil qur'ani wato a cikin ayoyi na alqur'ani asna alaihi makhaliqul akwani wato mahaliccin kasantattu kenan duniya da lahira shine ubangiji subhanahu wataala asna alaihi Allah ya kyautata yabo akan su ya jinjina musu fil fathi malan yace a cikin suratul fathi a cikin suratul fathi ubangiji subhanahu wataala wato ya yabi sahabban manzon sa kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba a cikin suratul fathi wannan aya take ubangiji ta'ala ya yarda da mu'minai lokacin da suke mubayi'a da kai a ƙarƙashin itaciya sune 1400 fa'alima ma fi qulubihim ubangiji ta'ala ya sani abin da yake cikin zukatansu dan haka ya yarda da su ya san da me za su cika Allah sakinata fi qulubihim ubangiji ta'ala ya saukar da nutsuwa akan zukatansu sannan ya sakauta musu da wani buɗi wanda yake a kusa shine wato wannan yakin Khaibar da suka je suka ci Khaibar aka samu ganima ta yaki sannan kuma a cikin wannan sura ubangiji ta'ala ya saukar da aya Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan aya tana jinjinawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ne Ubangiji subhanahu wataala yake game da sifofinsu yanda Allah ya ambata su a cikin wannan alqur'ani haka bayanin na darajar su yana cikin littattafan da suka gabace alqur'ani a Taurat da Injil shine anan Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana sifofinsu shine yace filfati sannan sai yace wala hadidi haka nan a cikin suratul hadid فدر الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى وبنجي تعالى يتشي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل wanda ya ciyar da dukiyar shi ya yaki makiya kafin a ci makka da yaki Ubangiji ta'ala ya ce ba zai yi daidai da wanda sai bayan an ci makka da yaki sannan ya ciyar da dukiyar shi ya yi jihadi sai ya ce amma kowanne daga cikinsu Allah ya masa alƙawarin aljanna da wanda kafin a ci makka da yaki ya sadaukantar da rayuwar shi ya sadaukantar da dukiyar shi da wanda sai bayan an ci makka da yaki gabaɗayansu Allah ya masa alƙawarin aljanna dan haka a karkashin wannan aya Ibn Hazm Allah ya ji kansa yace gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aljanna saboda anan Allah ya musu alƙawarin aljanna sannan sai malam yace wal qital haka nan a cikin suratul qital Ubangiji ta'ala yayi bayani game da darajarsu da matsayinsu fadarsa da yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum dhalika bi anna allazina kafaru ittaba'u albatila wa anna allazina amanu ittaba'u alhaqqa min rabbihim kadhalika yadribu allahu linnasi amsalahum wannan aya ne gune Allah subhanahu wataala yake ga sahabban manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine yace wallazina amanu wa amilus salihati wadanda suka gaskata ubangijin su suka gaskata manzanninsa suka aikata ayyuka na ƙwarai sai yace wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani game da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa alhaqqu min rabbihim suka tabbatar da cewa abin da aka saukar masa gaskiya ce kasantacciya daga wajen ubangijin su kaffara anhum sayyi'atihim ubangiji ta'ala ya kankare musu miyagun ayyukansu kaga wannan yabo ne Allah yake cewa ya kankare musu dukkan miyagun ayyukansu sai ya ce wa aslaha balahum kuma Allah ya inganta halayensu ya gyara zukatansu to wannan yabo ne ubangiji subhanahu wataala yayi ga sahabban manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine malam yace wal qital sai ya ce wa ghairiha yace da ma wasu surori na daban irin su suratul tauba in ka dauki suratul tauba ubangiji ta'ala ya yabi sahabban manzon sa wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وبنجي تعالى يتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مرغايون فرقوا أوجن كربر مسلمش daga cikin wadanda suka yi hijira da su mutanen Madina sai yace wallazina tabauhum bi ihsani da wadanda suka biyo bayan su da kyautatawa gaba ɗayan su radiyallahu anhu Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da shi sun amince da sakamakon da ya tana da musu sai yace wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu ubangiji ta'ala ya tana da musu aljanna wadda ƙuramu ke gudana karkashin itacenta da benayenta khalidina fiha abada kuma za su dawwama a cikin aljanna har abada sai ce zalikal fawzul azim wannan aya ita ma tana tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya musu alƙawarin aljanna ya yarda da su ya amince musu haka kuma can a cikin suratul tauba kin da ubangiji ta'ala na faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari allazina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يجي لقد تاب الله على النبي تبس الله يكره توبا النبي sai yace wani muhajirina da waɗanda suka yi hijira suka tarbo shi Madina wal ansarin ladina tabu da su mutanen Madina waɗanda suka bi shi fi sa'atin usra wato a zamanin tsanani shine yakin Tabuka sai yace min ba'di ma kada yazigu kullu fariqin minhum anan ubangiji ta'ala ya ce da su waɗanda suka yi hijira da su mutanen Madina gaba ɗayan su Allah ya karbi tubarsu shi kwa yakin Tabuka da aka yi shi duk wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ba wanda ya rage kowa ya fita sai wanda Allah ya ba su uzuri kamar waɗanda suke marasa lafiya kamar waɗanda suke guragu da waɗanda suke makafi da mata da kankanan yara su kadai ne suka zauna Aliyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar shi a matsayin cewa khalifansa ne ya tsaya ya kula da jama'ar shi kafin ya dawo daga Tabuka Aliyu ya samu damuwa ya ce ya Rasulullahi zaka barna a cikin mata da kankanan yara manzon Allah ya ce masa yanzu ba zaka yadda ba ka zamanto game da ni matsayin Haruna ga annabi Musa sai dai ka san da cewa babu wani annabi baya nan to wannan mafi yawan sahabbai gaba ɗayan su sun fita yakin Tabuka kuma Allah ya ce gaba ɗayan su ya karbi tubansu ya gafarta musu kaga wannan duka yana nuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu ya musu alƙawarin aljanna shine yace wa gairi hakenan da wata surar mata daban kamar suratul tauba da irin su suratul anfal da suratul hashir ubangiji subhanahu wataala anan ma yayi bayani fadar salil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasula ulai هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يهبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولنا آية cikin suratul hashir kuma yune ubangiji subhanahu wataala ki ga sahabban manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai yace wa zikruhum sai yace kazaka fit tawrati wal injili yace haka nan a cikin at-taura da injila sifatuhum yace sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace ma'lumatu tafsili wato sanannu ne a wajen bayani daki daki Allah ya siffanta mana yanda sifofin sahabban manzon shi suke a cikin at-taura kamar yanda Allah ya ambata a cikin wannan aya wanda take cikin suratul fatir yace zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injili kazar in akraya shaqahu fa'azrahu fastaghlaza fastawa ala sukihi yujibu zurra al yajiba bihim al kufar shine yace kazaka fit tawrat yace haka nan a cikin at-taura wanda Allah ya aiko annabi Musa da ita wal injil da injil wanda annabi Isa ya zo da ita yace sifatuhum sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan littattafai ma'lumatu tafsili wato sanannu ne a wajen bayani daki daki kenan dalla dalla Allah ya bayani game da sifofin su a cikin waɗannan littattafai sai yace wa zikruhum yace ambatan darajar su fi sunnatil muqtari a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mara yace kad sara sayra shamsi fil aqbari tabbas wato sun tafi irin tafiyar rana a cikin sasani a duk fadin duniyar nan ina ne inda rana ba ta leka ba inda hasken ta bai je ba to haka duk inda ka sani kudu da arewa gabas da yamma wato ambatan daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ina yaje yanda ka san hasken rana ya hada kowane sasanni a duniya to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani game da darajar su a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa lissafuwa na daga cikin su hadisin da ya isa ya nuna mana daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin su manzon Allah yake cewa la tasubbu ashabi yace kar ku zagi sahabbaina kar ku zagi sahabbai nan. Aisha hadisi na cikin sahihu Muslim take cewa nuhu an sabbi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma umuru an umarci jama'a cewa su yabi su mana umuru an yastaghfiru li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasabbu, tace an umarce su cewa su roka ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara, amma sai suka ki banda zagin sahabbai ba abin da suke. Hadisi na cikin sahihu Muslim wannan hadisi tace an umarci jama'a su roka ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara, kamar yadda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tace amma fa sabbuhu, kawai iya abinda suka sa gaba shine zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan rafida kenan yan Shi'a waɗanda su zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam agun su ibada ce mai zaman kanta, maimakon abinda Allah ya umarce mu shine cewa mu roka musu gafara, shine tace umiru an yastaghfiru li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu, an umarce su su roka ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara fasabbuhum, tace amma sai zagin su suke. To shine manzon Allah ko yayi hani yace la tasubbu ashabi, yace kar ku zagi sahabbai na, sai yace fa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Manzon Allah yace law anfaqa ahadun minkum misla uhudin zahaba ma balaga mudda nasib mudda ahadihim wala nasifahu, manzon Allah yace wallahi ɗaya daga cikin ku inda zai ciyar da gulgudan dutsen uhud ga zinare, manzon Allah yace bi kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada, manzon Allah yace ku rabu mudu baka kai ba, kaddara cewa dutsen uhud duk girmansa gaba daya a ce ya rikida ya koma zinare, kuma wannan zinare ya zamanto mallakar ka ne kai kadai, gaba dayan wannan dukiya ka ciyar da ita domin ɗaukaka addinin Allah, to baka kai ba matsayin mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada, manzon Allah yace wala nasifahu, ko rabu mudu da sahabi ya bada baka kai ba. A ce yau duk abin da yake cikin duran ƙasa na arziki naka ne ka ciyar da shi gaba ɗaya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah, wallahi baka kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada ko rabu mudu. To kaga wannan hadisi ya isa ya nuna mana daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk takamar darajar mutum har kiyama ta zo ba wanda ya kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Martaba ta sahabbai ta suhuba martaba ce wanda Allah yake banci wanda ya ga dama daga cikin bayansa, Allah ya ke bance su ne ya zabe su domin su zamanto abokan zaman manzon shi, dan haka kuma babu wani mai daraja wanda zai zo har zuwa kiyama wanda ya kai ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka hadisi ingantacce na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum qarni, yace fiyayyen ku wanda suka fi ku daraja, manzon Allah yace karni jama'ar da suka tare zamani da ni, sannan sai yace summal ladina yadunahum, sannan waɗanda suke biyar su, sannan waɗanda suke biyar su. Imran ibn Husayn al-Khuzai marwayacin hadisin Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi ban sani ba, shin bayan karnin sa manzon Allah karni biyu ne ya zana ko kuma uku ne ya zana? Kaga ciyayi khairukum qarni, ciyayi fiyayyen ku wato sunan jama'ar da suka tare zamani da ni, sahabban kenan su suka fi kowa daraja. Sannan sai yace summal ladina yalunahum, sannan waɗanda suke biye su sune tabi'ai, sannan sai yace summal ladina yalunahum, sannan waɗanda suke biyar su sune atba'ut tabi'in. To dan haka shine yace wa zikruhum ambatan su fi sunnatil muqtar a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kad sara sayra shamsi fil aqbari, wato sun tafi irin tafiya ta rana a cikin sasannin duniya, ma'ana ko ina ambatan su ya kai. Sai yace thumma sukutu, sannan kame halishi wajibun, yace dole ne amma jira bainahum, game da duk abin da ya gudana na rashin dadi tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min fi'li ma qad qaddara, na aikin da aka kaddara, abin da Allah ya kaddara na fitintunu wanda zai wakana tsakankanin su, yace dole ne mumini ya kame harshen sa, kar ya ce wane yake da gaskiya wane ne baya da gaskiya. ko kuma ya zamanto ka goya ma wani baya wani kuma kana jin haushin sa shine yace thumma sukutu sannan kame harshe wajibu yace dole ne amma jira bainahum ga duk abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min fili ma kad gudira na aikin da aka kaddara musu abinda Allah ya kaddara na wafitintun wadanda za su wakana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka biye zuwa duniya sai da ibada labari yace fa kulluhu kowane ɗaya daga cikin su mujtahidu yace bai iya kokari ne game da dace ma gaskiya musabun kuma abin sakauta ma ladali kenan wanda ya dace ma gaskiyar shi yana da ladalin ki wanda ya kuskure kuma yana da ladada kuskuren da yayi an yafe masa saboda wato duk abin da ya gudana tsakankanin su kowa fama ne yake yaya za a iya dace ma gaskiya wanda ya dace mata yana da ladabi wanda ya kuskure kuma shi ko yana da ladada shine malam yace fa kulluhum gaba ɗayan su kowane yace mujtahid yace mai kokarin dace ma gaskiya ne musabun kuma abin sakauta ma lada ne akan kokarin sa in ya dace yana da ladadin ki biyu ga ladan kokarin da yake kuma ga ladan dace ma gaskiya wanda ya kuskure shi kuma yana da lada daya shine ladan kokarin sa kuskure ma gaskiya da ya Allah ya yafe masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada sai yace wa khaquhum wato kuskuran su cha ya gafiru hul wahhab ubangiji ta'ala ya gafarta musu to ina kai ina cewa wane yake da gaskiya wane ne baya da gaskiya wanda kafin su bar duniya sai da Allah ya bada shaida akan su kinan dan haka mumini wajibi ne ya ja bakin sa ya kame game da duk abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kinan kar mu ambace su sai da kyakkyawan ambato dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.